as-sahihu hadha mafhasuhu haddun sahihi muznadun bi wazlihi bi naqali adalin dabitin am mithlihi wa lam yakun shadha wa la mu'allila wal hukmu bi sihhati wa da'fi ala zahirihi lal qada'i illa ma hawa kitabu muslimin awilju upisiwa man taqadu famnu salahi rajaha qadam bihi wa kam imamin janaha wa nawawi rajahat taqribi dhannan bihi wal qada'u zu tazwibi wa laysa sharatan adadun wa man shara riwayatan nani fasaidan gabat wal waqafu an hukmi limatanin aw sanabi annahu asahu mudulaqan asat wa aharuna hakamu wastarabu li fawqi asharin damana khalqutubu as-sahihu hadithin da ake kira ingantacce to wannan fa'idunna watan fa'idunna bi ma'ana fa'ilun ko bi ma'ana maqulun wanda dai an ka inganta watan fa'ilun ne labdi ne na fa'ilun wanda kasance ana nuhin dai fa'ilun da shi sahihun abinda ingantacce don haka ce haddu sahihi haddi ga abinda ake kira ingantacce to shi ingantacce ba a samu ne sai ga jiki amma nan sai kasance hadisi na wanda kasance sunan ma'anana ba suna na jikunkuna ba saboda mai asihatu mai awarar da zatiya abinda wanda ke gitta maza suka na aka cewa haza sahihun haza maridun na aka samu sihha na aka samu rashin lafiya to sai kasance sai an ka aro sai an ka isti'ala tabi'iyya da abinda kasance sunan ma'anana sai an ka sashi ga abinda kasance sunan ma'anana an ka bashi sunan abinda kasance zati na ba ma'ana bane ko kuma nan an ce mishi sahihi majazi bisa ga majazi to shi ne ce haddu sahihi haddi ga abinda ake kira ingantacce menene ta'arifi ne mun san abinda ake kira haddi me ake kira haddi tamyizul mahdudi an ghairihi tamyizul mahdudi tantance abinda an kawa haddi an ghairihi daga abinda ba shi ba yanzu kaga nan ga cikin ta'arifin ga zamani wannan haddin da zamani zai bambanta mana sahihi da hasanu shi ma hasuna in muka nashi haddi zai ban mun tamara shi da isi to shi na ce ni haddu sahihi haddi sai ga inga ha haddi ga ingantacce sai ka ce musnadun hadisi wanda kasance mun nadina a muttasilun dai haddu sahihi haddi ga hadisi ingantacce muttasilun bi naqal adalin dabidin tamid dabbi an adalin dabidin ghair shadin wala mu'allalin to wannan shi a ta'arifi amma sace musnadun in yace musnadun a mauqufi bai shigo a ciki marfu'i dai da shigowa in yace haza hadisi sai aka ce hadisin musnadun hadisi mun nadina muttasili marfu'i shi ake kira musnadi don haka nan ta'arifi na imamu nawawi yahi dan shi abin da yace as-sahihu muttasilus sanadi bi naqal ad-dabi'ina bi naqal udul ad-dabi'ina shi ku haka ce shi ku an ka ce ga yace bi naqal adalin ya yace bi naqal udul ad-dabi'ina nake bi naqal uduli kenan sai mutum biyu ko mutum uku ad-dabi'ina sai masu yawa kenan to shi ko nan nashi ta'arifi na yana shi dan shi abin da ce nan ga haddu sahihi musnadun wanda kasance mun da dina bi wasilihi to cewa musnadun ai ya gode muttasilun na bi wasilihi take dina ai dan ba a samu musnadi wanda ba muttasili ba an gane wannan ko ashe ne in mun ka ce muttasilun ya shi gudun umumi idan muka ce muttasilun a shikenan marfu'i ya shige ciki mauqufi ya shige ciki maqdu'i ya shige ciki ko wanda sai in ya kasance dai muttasili na ana ce mishi wata muttasilun to in yace munadun marfu'i dai shiga nihi sai ce bi wata dihi da kasancewa ta muttasili to an ka ce nan ga hadisi musnadun bi wata dihi ai kaunu ho muttasilan sai kasance muttasili an ka ce muttasili ya hidda hadisi maqdu'i ya hidda hadisi mu'allaqi ya hidda hadisi mu'dali ya hidda hadisi mursali ga sun kata akan cewa hadisi mursali ba sahihi bane duk wannan sun hita bi wata dihi bi naqal adalin sannan kuma watan da naqali na adali shi kasance adali ya rawaito shi to wa ake kira adali shi an ka ce wanda ake kira adali wanda kasance da ko malakatun wanda kasance shina da ainihin sifa rasihatun tabbatacciya cikin zuciya tai tahmiduhu ala mulazamati taqwa mai azaci akalin zuci bai tsoron Allah wannan shi aka ce ma watan adalci wanda kasance shi da wata sifa tabbatacciya cikin rai ne wanda ke koyi suna azashi akan zuciya da tsoron Allah akan zuciya tsoron Allah wannan shi ake kira adali tafatun